الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. A wannan yammaci ranar 18 ga watan Zulhijja, hijira 1427, wanda kuma ya zo daidai da 6 ga watan 1 na miladiyya 2007, ina gabatar da sallama zuwa ga shehunanmu waɗanda suke tare da mu a wannan waje, daga ciki har da Malam Husaini wanda aka fi saninsa da Babu Kokonto, da sauran malamanmu waɗanda suke kewaye da mu da bakinmu. Muna musu sallama ga baki ɗaya da masu sauraro maza da mata waɗanda suke wannan waje da kuma waɗanda suke sauraron mu a gida. Dukkan muna musu sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Insha Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda jiya muka yi wa ƴan uwa musulmai alƙawari, wannan rana rana ne na kare martaban sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama. Rana ne wanda a wannan rana a shirye muke mu sadaukar da hadda rayukar mu, ba wai kawai maganan baki kawai bane ba, hadda rayukar mu a shirye muke mu sadaukar domin mu kare martaban sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama. Da farko dai, kowa ya riga ya sani a shugaban ƴanci anguru, wanda kowa ya san shi a masallacin juma'a, yayi wasu fafatu a cikin abubuwan da ya bayyana, yayi amai abubuwan da ke cikin cikinsa ne shekara da shekaru, wanda kuma alhamdulillah mu mun yi farin ciki da wannan amai da yayi. Saboda so tari, idan ana bayani akan sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama, ana cewa shi a suna da antar sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama, to wasu sukan gani kamar wani sharri ake musu, wani abu ne ba gaskiya bane. Duk da muna amfani da manhaji na ilimi wajen fadakar da jama'a a kan wannan, saboda ba ma faɗan wani abu daga cikin aƙidun Shi'a na ridda ko na kafirci ko na fita a musulunci ba sai mun danganta abin da suka faɗa da wani littafi daga cikin littattafansu. Mukan faɗa a littafi mai suna kaza, a majallabi kaza, a shafi kaza, domin mu fita a cikin wani zargi da zai fuskance mu. Amma duk da haka, jama'a wasu suna ganin cewa kamar hankali ma baya ɗaukan a ce wai Abubakar, Umar, Usmanu da sauran sahabbai wai sun munafukai ne ko sun ha'inci manzo sallallahu alaihi wa sallama bayan rasuwansa. Sakamakon haka suke cewa sharri ake wa Shi'a. To amma a kaɗan a kaɗan, gabansu ga musulman duniya a kaɗan a kaɗan, a gabansu ga sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama sukan iya fitowa ƙarara. To saboda haka ne nake muna farin ciki da wannan bayani da yayi, domin waɗanda suke ganin cewa sharri ake musu, to ya fito ya bayyana cewa a'a, abin da fa ake gaya mana cewa muna tuhumar sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama sun ci amana, munafukai ne, bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun ha'inci manzo sallallahu alaihi wa sallama, sun ci mutuncin iyalan gidansa, to wannan abu fa gaskiya ne, ya yi ikirari da bakinsa. Takaitaccen ji abin da ya faɗa, kamar yadda waɗanda suka saurara sun ji cewa wai akwai hadisai waɗanda suka tabbata a cikin littattafanmu mu Sunni, kamar yadda suke kiranmu da wannan suna. To waɗanne littattafai ne? Ya ce akwai a Bukhari, akwai a Muslim, akwai Abu Dawud, Tirmidhi, duk akwai a cikin waɗannan littattafai, amma malamanmu suka ɓoye me suka koyi suka ce abin da suka koyi kuwa shine wai manzo sallallahu alaihi wasallama ya tara mutane bayan tasowansa daga Makka a hajjin bankwana yaje ya tara mutane a wani waje ya hada kan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da baki ɗaya suka zo suka yi wa sayyidina Ali mubaya'a ya tabbatar musu cewa bayan rasuwansa shine khalifarsa amma da manzo sallallahu alaihi wasallama ya rasu da manzo sallallahu alaihi wasallama ya rasu sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar da sauran sahabbai suka hada baki suka ci amanar manzo suka munafurci manzo suka warware wannan bai'a ko kuma wannan maganan da manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa a wurin da ake kira Ghadirku sai suka kwato khalifanci suka ba wa sayyidina Abu Bakar da yarjejeniyar shi kuma a bayansa zai ba wa sayyidina Umar har zuwa ƙarshe to al'ummar musulmai wannan maganar da ya faɗa yace akwai shi a cikin Bukhari da Muslim akwai shi a Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah abin kunya ya tabbatar da jahilcinsa tunda bai kawo hadisi bai karanta lafazin waɗannan hadisai da yace akwai su a cikin waɗannan littattafai ba abin da muke bukata a gunta da ya kawo waɗannan hadisai mu ji su sannan idan aka ajiye wannan ma a wani fage guda Allah subhanahu wa ta'ala da ya yabi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin Qur'ani musamman sayyidina Abu Bakar menene matsayin wannan yabo da ya mutu a cikin Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم منين مثل هو الآية الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين ومن ذلك سابقا كربا الدين المسلم سكرجا قوة إيماني سكرجا قوة كربا الدين المسلم من المهاجرين والأنصار بدأت المهاجرين لكم أنصارا سيدنا أبو بكر دين لفرقه وانت أشتهما سيدنا عمر والدين لبيوء أشتهما سيدنا عثمان والدين وانت أشتهما ودن من جبسين سنة سيكون ودن جا سبب الزكرة سيكون هجرة سبب الزكرة والأنصار أنصاروا فوأنهم نوئي قدابيو فهضم منذ صلى الله عليه وسلم مهاجرين دكما أنصاروا سوني فستتارو ستتارو سكي وسيننا أبو بكر مبايعة يزمن توشيني خليفة منذ صلى الله عليه وسلم واندكما زيزو أننج بزام أنبتا سيننا علي رضي الله تعالى عنه دكنسا أتكل لتات النهج البلاغة شافي نتعي أكد الستين دشبا تكنسا يكي شيوا إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا ونن سيننا علي يفديشي كما ونن ba a Bukhari ko Muslim ko Tirmidhi yake ba wannan magana an dauko wa al'ummar musulmai ne su ji daga littafi mafi amintuwa a wajen Shi'a wanda ake kiransa da suna Nahjul Balagha abinda sayyidina Ali ya faɗa anan shine yake inna mashura lil muhajirin wal ansar yake harkan jagoranci khalifanci shawara ce tsakanin muhajirai da ansarawa fa inijtama'u ala rajulin idan muhajirai da ansarawa suka yi ijma'i akan wani mutum wasammu imaman suka ce shine shugaba kana zalika lillahi ridan Allah subhanahu wata'ala ya amince wa wadanda suka hadu akan sa suka ce shine shugaba wannan sayyidina ali da kansa shine ya fada kuma wannan magana ba a bukhari muka dauko ba a muslim ba wani litafi daga cikin litafan mu ba a cikin nahjul balaga muka dauko kaje ka duba shafi 366 zaka ga wannan magana din to wadannan sune wanda anan Allah subhanahu wataala yace min al muhajirin wal ansar wadannan al muhajirai da ansarawa kamar yanda muka fadi maganan sayyidina ali da kansa sune suka taru suka yi mubaya'a ga sayyidina abubakar ya zama to khalifa Allah subhanahu wataala yake cewa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيمان لكم ولد السكي بيئة أجريس لكو تتاوى رضي الله عنهم ورضوا أن ألا يا يرجد سوكما سن يرجد الله ألا يا يرجد سوكما سن يرجد الله تو أنم شم الله سبحانه وتعالى ينا يرجلي دا منافقي yana yardan munafiki yana yarda da mashi amana musamman ma idan wannan munafiki ya munafirci a manzo ne sallallahu alaihi wasallama dan gatan Allah mafi cikin manzanni musamman ma wannan ya ha'inci manzo ne sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala zai yarda da shi ba zai yarda da shi ba to idan kuma kace idan kace radiyallahu anhum waradu an Allah subhanahu wataala ya fadi wannan ne to a lokacin bai san da cewa su sayyidina abubakar za su zo su aikata haka ba wannan kuma wani abu ne wanda ka fade shi wanda zai fitar da kai a cikin musulunci in kai musulmi ne saboda ta nuna cewa Allah subhanahu wataala bai san da abin da zai faru a bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallama ba shi yasa yace da sahabbai yace musu radiyallahu anhum waradwan ya yarda da su da ya san abin da za su zo su aikata a bayan rasuwar manzo da bai ce radiyallahu anhum waradwan ba da bai ce ya yarda da su ba zaka iya fadan haka to Allah subhanahu wataala ya rigaya ya fada a cikin qur'ani babu wani abin da Allah subhanahu wataala wanda bai san shi ba Allah subhanahu wataala ya san abin da ya wuce Allah subhanahu wataala ya san abin da zai zo anan gaba shine wanda yake cewa kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah saboda duk abin da bai faru ba zai faru gaibu ne to Allah subhanahu wataala kuma ya san gaibu Allah kuma subhanahu wataala yake radiyallahu anhum waradu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada sahabban manzon Allah muhajirai da ansarawa Allah ya tanada musu da gidan aljanna wanda a karkashin gidajen aljanna koramai ne guda hudu suke gudana kuma za su dawwama a cikin aljanna har abada zalika al-fawzul azim Allah subhanahu wataala yace wannan wani rabo ne mai girma wadannan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama abubakar umar usman da sauran muhajirai da ansarawa wadanda su ne suka yi wasaina sayyidina abubakar da umar da usman din mubaya'a suka zama to khalifofi kamar yadda muka kawo a harshen sayyidina ali da kansa to su ne fa wadanda Allah subhanahu wataala yake cewa a ko ina a cikin qur'ani in ka ji an ce wal ladina hajaru sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ake nufi muhajirai da ansarawa idan kuma ka ce wajahadu to Allah subhanahu wataala yana nufin muhajirai da ansarawa duk inda ka karanta hajaru jahadu to ana nufin sahabban manzo ne sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala daga cikin wadannan wurare yake cewa innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi Allah subhanahu wata'ala yace wadanda suka yi hijira kuma suka zo suka yi imani suka zo suka yi hijira suka yi imani da Allah da manzo suka yi hijira daga Makka zuwa Madina suka bar dukiyansu suka bar ƴaƴansu suka bar ƴan uwansu suka bar gidajensu suka bar abokanansu saboda son Allah da manzo suna son garinsu amma suka bar garinsu suka koma garin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake su kaura su koma Madina sannan wajahadu fi sabilillah suka zo suka yi jihadi saboda tabbatar da kalimar Allah jihadin su kowa ya riga ya sani mun yi sira mun karanta gazuwa yakuna daban-daban wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yayi tare da muhajirai da ansarawa su 27 ne kowa ya san me ya faru a Badar kowa ne ne suka yi Badar kowa ya san me ya faru a gumurzun Uhud kowa ne ne suka yi gumurzun Uhud kowa ya riga ya san menene ya faru a gazwatu Hunay menene ya faru a gazwatu Khandaq menene ya faru a gazwatu Ahzab shine Khandaq menene ya faru a gazwatu Khaybar menene ya faru a gazwatu Fatih Makkah menene ya faru a gazwatu Bani Nadir a gazwatu Khaybar a gazwatu Bani Quraysh dukkan yakunan da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi a rayuwarsa da su wane ne yayi wadannan yakuna yayi wadannan yakuna ne tare da muhajirai da ansarawa wadannan wadanda suke la'antar su suke tuhumar su da munafurci suke tuhumar su da cin amana a ina suke a lokacin da ake Badar a ina suke a lokacin da ake Uhud kai asali ma bayan waɗannan yakuna guda 27 yakunan da manzo ya tura su suke je suke yi ba tare da shi ya shiga ciki an ji an yi ba su kusan 50 ne wani daga cikin malaman sira yake cewa sun kai 47 Ibnu Qayyim al-Jawziyya yake cewa sun haura 50 wannan duk a rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama a rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama tsakanin yakunan da manzo da kansa ya jagoranta da muhajirai da ansarawa aka ji aka yi da kuma yakunan da ya tura su kadai suka je suka yi manzo yayi yakuna sama da 70 a rayuwarsa duk kuma da muhajirai da ansarawa ne waɗanda yanzu shi'a suke tuhumar su da munafurci suke tuhumar su da cin amana to Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina hajaru wajahadu fi sabilillahi fi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun Allah subhanahu wataala yake wadanda suke hijira su wane ne suke hijira muhajirai a cikin su har da Abubakar da Umar da Usman suke hijira kamar yadda muka ambata daga baya wallazina hajaru wajahadu su wane ne suke yi jihadi a cikin yakunan da muka ambata sama da 70 muhajirai da ansarawa duka sun yi jihadi fi sabilillahi kuma wannan jihadi sun yi ne saboda daukaka kalimar Allah da me suke yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim sun yi wannan jihadi da dukiyoyinsu da kuma rayukansu me ya faru a ranar da za a je a yi ghazwatu Tabuk manzo sallallahu alaihi wasallama yace man jahaza jaysal usra falahu aljanna sayyidina abubakar da sayyidina umar yake cewa yau zan gani ni ne ko kuma abubakar ma'ana wane ne yake imani a tsakanin mu sai ya kinkimo rabin dukiyar da ya mallaka a duniya ga baki daya ya wuce gaba ana jin bayansa zai kai wa manzo sallallahu alaihi wasallam rabin abin da ya mallaka ga baki ɗaya na dukiya ya je ya gabatar a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam maiki sallallahu alaihi wasallam yana farin ciki yana faraha fuskansa kamar farin wata mai kwana 14 saboda murnan abin da sayyidina Umar yayi na dauko na kinkimo na lodo rabin dukiyar da ya mallaka ya kawo gaban manzo sallallahu alaihi wasallama yana waiwaiwaiwai ya ga shin sayyidina Abubakar zai iya bada rabin abin da ya mallaka yana zaune sayyidina Abubakar ya wuce gaba a bayansa an lodo dukiya iri-iri yana tafiya
yana cewa to gafa Abubakar yana tafe gafa Abubakar yana tafe ko duka dukiyen ya kawo a ko kuma rabin ya kawo yana tarayawa a zuciya saboda gasa a wajen aikin alkhairi ya halalta sai Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna shikenan sai na Umar yana zaune sai na Abubakar ya kawo aka jejjera aka ajiye kamar kana gari da idanunka sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake da sayyidina Abubakar maza abqaita li ahlika ya Abubakar yace wannan dukiya ne yawa me ka rage wa iyalanka me ka rage abinda yaranka da matanka za su ci me yace yace abqaitu lahumullah wa rasuluhu yace na rage musu Allah da mahaifinsa ma'ana dukkan abin da ya mallaka na dukiya yake kimo ya kawo a ina kake a wannan lana a ina kike a lokacin sayyidina Usman kuma da yaji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man jahaza jaytal usra falahu aljanna a wannan lokaci gidi lokacin raƙuman sa guda 100 da labtun kaya sun zo da Sham na kasuwanci sun zo daga Sham na kasuwanci in kasuwa suka zo suna tayawa kayan da kuma aka zo da su daga Sham kayayyakin sun yanki ana bukatar su sai na Usman yace ku zo ku siya in za ku iya siya ku zo ku siya idan za ku iya siya suka zo suka ninka masa kudin misali kowanne abu guda ɗaya suka ninninka masa kudi yake siyarwa kai daga baya yace kowanne jirhami a kansa za ku iya bani riban jirhami 700 kowanne jirhami guda ɗaya za ku iya bani riban jirhami 700 suka ce sayyidina Usman so kake Usman so kake kamar na injili wane ne zai iya bada riban jirhami 700 akan kowanne jirhami ba ka da niyyar siyarwa me sayyidina Usman yace kuje zan siyarwa wanda zai iya bani riban jirhami 700 har da oba yazo gun manzo sallallahu alaihi wasallama yace ya ma'aikin Allah waɗannan raƙuma guda 100 da labtun kayan da yake kansu na bayar a jahaza jaishal usra inji sayyidina Usman saboda Allah subhanahu wataala yake cewa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbata sab'a sanabil fi kulli sunbulatin 100 habba ka kirda nawa ne Allah ya ba wa sayyidina Usman kowanne jirhami ya bashi riban jirhami 700 kwaya ne na hatsi guda daya ka binne da ka binne sai ya tsinar da zangarniya guda 7 a kowanne zangarniya guda 7 akwai kwaya 100 nawa ne 100 ya bada 700 ne yace to idan ku ba za ku iya bani riban jirhami 700 ba akan kowanne jirhami guda daya yace to ga Allah subhanahu wataala ya bani fi kulli sunbulatin 100 habba fi kulli sunbulatin 100 habba to shi ne sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu yana nan kuma aka zo da wasu raƙuman guda ɗari da labtun kaya wanda ake bukata nan ma yace idan ɗan kasuwa ba za ku iya bani riban jirhami 700 akan kowanne jirhami ba yace ya ma'aikin Allah gaji a jahaza a shirya mayakan da za su je su yakin Tabuka ya zama to ya bada raƙuma 200 kenan da labtun kayan kasuwanci da ke kansu sannan kuma har yanzu wasu raƙuman sa guda 100 suka zo ya ƙara cewa manzo sallallahu alaihi wasallama gashi ya ma'aikin Allah sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa sayyidina Usman yake ma yadurru Usmana ba'da zalika shay'un yake babu wani abin da zai cutar da sayyidina Usman bayan wannan ma'ana duk abin da sayyidina Usman ya aikata yana da garantin shiga aljanna saboda gudunmuwan da ya bayar raƙuma 300 da laftun kayan kasuwanci wanda yake kansu har yazo kuma bayan wannan yace ya ma'aikin Allah ga dinari 400 kuma daban a gefe radiyallahu ta'ala anhu to wannan shine abin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace bi abwalihim suka taimaka wa addinin musulunci da dukiyarsu wa anfusihim suka taimaka wa addinin musulunci da kuma rayukansu taimaka wa addinin musulunci da rayukansu wannan wani abu ne wanda yake fitacce sananne a gun sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ka koma ka ji ka koma ka saurari tarihin ghazwatu khaybar da muka yi wanda irin bajinta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suka nuna ka koma ka saurari tarihin ghazwatu uhud wanda muka yi ka koma ka saurari tarihin ghazwatu badr kaga su ne menene su Abu Dujana suka aikata wanne irin bajinta su Abu Dujana suka aikata wanne irin bajinta su Mus'ab bin Umair suka aikata wanne irin bajinta ne su Malik bin Anas bin Nadr suka aikata wanne irin bajinta ne su Amr bin Jahum suka aikata wanne irin bajinta ne su Hamza bin Abdul Muttalib suka aikata kaje ka koma tarihi ka karanta to zaka tabbatar da maganan da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa bi abwalihim wa anfusihim Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su martaba darajar da babu wani mahalucin da yake da shi irin sa yace a azamu darajatan inda Allah duk irin abin da ka aikata a bayan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama baka isa ka kai darajar sahabban manzo ba a azamu darajatan inda Allah Allah subhanahu wa ta'ala sun fi kowa daraja a wajen Allah darajar su ya fi girma a gun Allah fiye da kowa bai fa tsaya a nan ba yace wa ulaika humul faizun yace wadannan su ne wanda suke da rabo idan wani ya samu rabo ma to samun rabon sa bayan wadannan ne bai kuma tsayawa a nan ba yace yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannat ubangijin su yana musu bishara samun wata rahama ta musamman daga gare shi wa ridwanin kuma yana musu bisharar samun yardan Allah kamar yadda ya gabata radiyallahu anhu marzu'an wa jannat kuma yana musu bisharar samun shiga gidan aljanna lahum fiha na'imun muqim suna da wata ni'ima dawwamanniya a cikin gidan aljanna khalidina fiha abada za su kuma dawwama a cikin gidan aljanna inna allaha indahu ajrun azim Allah subhanahu wa ta'ala yana da wani lada kuma mai girma bayan ya shigar da su gidan aljanna wanda zai ba su wannan kuwa shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala da za su yi a cikin gidan aljanna to wannan su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da ake cewa al-ashratul mubashirin bil janna wannan ana maganan wani take ne na musamman wanda yake nasu amma shiga aljanna kuwa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama qur'ani ya musu alqawari za su shiga aljanna gabaki daya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yubashshiruhum wannan dalili yakan komawa ga alladhina hajaru wa jahadu sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama wasu sun yi hijira wadanda ba su yi hijira ba kuma babu wani sahabin da bai yi jihadi ba Allah yake ya musu bisharan samun rahama samun yarda gidan aljanna wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna dan bakin ciki ne ka je ka mutu in haujin sahabbai ne a gaban ka yayyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ne sai ka je ka mutu qul mutu bi ghayrikum ku je ku mutu da bakin cikinku wannan aya ce da ake karantawa shekara aru har zuwa wannan lokaci a cikin Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal daga cikin ku sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama wadanda suka yi infaki suka kashe dukiyarsu suka yi jihadi gabanin aifatu makka da kuma waɗanda suka yi haka bayan an yi fatu Makka ba za su daidai ta ba. Ba su daidai ta ba. Yace ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du. Waɗanda suka kyautar da dukiyarsu suka yi jihadi gabanin ayi fatu Makka sun fi sahabban da suka yi haka din bayan an yi fatu Makka. Me gaban wa kullan wa'ada Allahu al-husna wa kullan wa'ada Allahu al-husna menene al-husna kaje ka duba dukkan tafsiran duniyar nan al-husna abinda yafi komai kyau abinda yafi komai ke abinda yafi komai kyau shine gidan aljanna to Allah subhanahu wa ta'ala yace wa kullan wa'ada Allahu al-husna Allah yayi wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki daya wa'adin shiga aljanna in bakin ciki zai kace ka heke je ka mutu gaba daya wa kullal ko yaro karani ne kace masa menene ma'anan kullu ya san fantaran sa gaba daya menene ma'anan wa'adi wa'ada gabaki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu alqawari shiga aljanna illa iyaka ma waɗanda suka sadaukar da dukiya suka yi jihadi kafin fatuhu Makka a cikin sahabbai sun fi waɗanda suka yi hakan bayan fatuhu Makka amma idan ana magana ne batun shiga aljanna wa kullal wa'ada Allahu al-husna wannan a cikin Qur'ani ne darajar sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama ya wuce duk yanda ake tsammani dan menene saboda Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abinda ya aje wa manzon Allah manzansa alaihi salatu wassalam to sai yayi musharakan sahabbai kuma a cikin wannan abu din kamar yadda muka bayyana a karatun mu na shekaran jiya Allah subhanahu wataala da yake inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi a wani gu kuma yace huwal ladhi shine Allah allazi yusalli alaikum wa malaikatuhu yake muku salati ku sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama yake muku shida mala'ikunsa sannan kuma sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama yadda Allah yake ya faɗi sunayen manzo a cikin at-taura a cikin injil a cikin zabur ya faɗi sunan manzo a cikin dukkan littafin da ya saukar haka nan Allah ya ambaci sifofin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin wadancan littattafai tun gabannin a aife su da shekara aru dubunnai Allah subhanahu wataala ya faɗi sifofin su yake cewa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari wadanda suke tare da shi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama masu tsanantawa kafirai ne ba gamaci ji tsakaninsu da kafiri sai takobi sai maji ba irin mu bane wadanda muka iya sa riguna masu sunayen kafirai riguna masu botunan kafirai mu taru muna kallon kafirai finafinan su bol din da suke su ba irin mu bane ashidda'u 'alal kuffari masu tsanantawa kafirai ne tsakaninsu da kafiri ba gamaci ji sai takobi sai maji ko sai bindiga ruhama'u bainahum in kuwa ka zo tsakaninsu suna kaunar junansu suna tausayawa junansu a lokacin da dan Shi'a yace maka Abubakar da Umar da Usman sahabbai suna gaba da Sayyidina Ali ko Sayyidina Ali baya kaunar sahabban manzo ka ce masa fasaranu ruhama'u bainahum wannan Allah subhanahu wa ta'ala ne ya faɗa maganan ka ne ko kuma maganan Allah Allah ya ce ruhama'u bainahum su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama masu kaunar juna ne masu rahama ga juna ne masu son juna ne ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ba irin mu bane wadanda idan muka kwanta bacci karfe 8 ko 9 ko 10 muna ta minshari sai mun ji as-salatu za mu farka sai kun mu nema sukan iya farkawa su samu sallah a masallaci galibin mu karfe 7 karfe 8 idan rana ya fito muke sallah su ba irin wannan bane Allah yake tarahum rukka'an sujjada kowanne lokaci suna cikin ruku'i ko kuma suna cikin sujada ma'ana suna cikin nafili akai akai me yasa yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana kuma suna wannan ba dan riya ba suna neman fadalan ubangiji Allah subhanahu wataala wa ridwana suna neman yardan Allah subhanahu wataala simahum fi wujuhihim min athari sujud zaka ga alamomi a fuskokin su wadannan alamomi shine gurbin sujada saboda yawan sujada su kana hangowa zaka ga gurbin sujada akan goshin su saboda yawan sujada saboda yawan nafili simahum fi wujuhihim min athari sujud wadannan sifofi guda nawa ne ashita'u adal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud wadannan sifofi guda biyar dinnan Allah yace zalika masaluhum fit tawra sifofin nan guda biyar suna nan a rubuce a cikin at-taura littafin da Allah subhanahu wataala ya saukar wa annabi Musa alayhi salam shin lokacin da aka saukar da at-taura an aiki Abubakar an aiki Umar an aiki wani daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam tsakanin annabi Musa ma da annabi Isa ke kada dubu nawa ne balle tsakanin annabi Musa da manzo sallallahu alaihi wasallam tun gabanin a aiki sabon manzon Allah da shekara dubunnai Allah ya fadi sifofin nan nasu guda biyar a cikin at-taura sai kuma sifofin su a cikin injili domin ka san sun yi nisa sun tsere maka a lokacin da kake kokarin ka bata sunan sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma a lokacin sahabin manzo yake fitowa a sanshi wannan haka yake saboda wannan karatun namu zagin wani sahabi akai zagin sahabbai akai aka ce su munafukai ne sun ha'inci manzo sallallahu alaihi wasallam bayan rasulunsa muka zo muka yi ji ba bai zamanto musu alkhairi ba akwai wani wanda bai san kuwane ne sabon manzo ba sai yanzu yake sani saboda daidai lokacin da kace zaka fito da sahabin manzo ka kushe shi to shi kuma a lokacin yake fitowa ake sanin sa to shi sai Allah subhanahu wataala yace wa masaluhum fil injili wa masaluhum fil injili ka zar'in akhraja sab'ahu har kuma ta ba suna nan alade suna ci saboda munafukai ne suna nan alade suke ji wa masaluhum fil injili ka zar'in akhraja sab'ahu siffar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin da aka saukar wa annabi Isa alaihi salam injila ka zar'in akhraja sab'ahu aka ce sab'a a larabci shine farkon ganyen da shuka yake tsirarwa shine sab'a yace kaman shuka ne wanda ya tsira da farkon ganyen sa misali idan ka jefar da dan kuka haka ko dan aduwa lokacin da ya fara fito da ganye na farko kazar in akhraja shafahu fa azarahu fastaghlaza Allah subhanahu wataala ya girma da shi ya zamanto kato ya girma fastawa ala suqihi sai ya zauna da gindinsa daram ma'anar wannan kuwa shine a lokacin da kuka ne tsamiya ne kowanne irin itace ne komin girmansa in dai farkon tsiransa ne firinsa ko ganyensa na farko da ya tsira ba za ka iya murkushe shi ba haka a kafanka shi kenan ya gama yawo amma kana kallonsa ai wannan karami ne me yake ai ba komai bane kana gani to a lokacin da kuka ya tsaya da kindinsa daramin girma za ka iya ture shi za ka iya murkushe shi a kafa ba za ka iya ba ya fi karfinka to wannan shi ne siffa da siffar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin injili shi yasa yace fa azarahu ya girma suka girma suka bunkasa saboda farkon fitowar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama a makka yaya suke kawai da muka karanta a sira a dake su a kore su a kace na kacewa suna nan cikin rauni amma me yake faruwa sai ga sunan sun ci Rum da yaki sai ga sunan sun ci Farisa da yaki sai ga sunan sun mulki duniya gaba daya sai aka zo ana cewa ka waɗannan da a lokacin mun tara su a guguda guda mun rufe shi ne na guguda yasa Allah yake yi ujibu zurra'a shi wannan tsuro dan kankanin nan wanda da an sa kafa an murkishe shi shikenan an futa yana bawa manoma mamaki ah dan wannan dan kankanin da muka shuka da hannu shi ne girmai zaman tokato li Allah yake li yghiza bihi al-kuffar Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan sifa ta su ce saboda kafirai su ji haushin su kafirai su yi fishi da su da wannan aya imamu na Malik ya kafa hujja yake cewa duk makiyin sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama duk ɗan shi'a kafirai ne wannan kuwa nassi ne na cikin Qur'ani li yghiza bihim al-kuffar al-kuffar ba a ce li yghiza bihim an-nas ba mutane li yghiza bihim al-kuffar in kaga mutum yana jin haushin sahabin manzo yana jin haushin Abu Bakar da Umar da Usman da sauran sahabban manzo yana la'antar su yana zagin su to ka sani wannan ba musulmi bane li yghiza bihim al-kuffar magana bai kare ba Allah subhanahu wata'ala yake wa'ada Allahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran azima wata nan wani dan shi'a yazo yake magana akan wannan aya yake cewa ai a wannan aya din Allah subhanahu wata'ala cewa yayi wa'ada Allahu alladhina amanu minhum wadanda suka yi imani ne a cikin sahabbai aka musu alƙawarin gafara da kuma lada mai girma yace haka to shine nace masa to suwane ne wadanda ba su imani ba a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ka fadi wadanda ba su imani ba din daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ai in sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama to babu wanda bai imani ba saboda ba za ka zamanto sahabi ba sai imanin ka ya tabbata saboda idan suka raina ma wayo sai su kawo maka ayoyi waɗanda suke magana akan munafukai sai su ce ai waɗannan munafukai a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama suke su ma ai sahabbai ne to wannan ayar tana mayar da raddi ne akan su farkon ayar Allah subhanahu wataala cewa yayi wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari sanin kowa ne a Qur'ani galibin wurare Allah subhanahu wa ta'ala cewa yake wallazina amanu ma'ahu dake anan yace wallazina ma'ahu wadanda suke tare da shi kun ga munafukai ma wadanda ba su yi imani na gaskiya ba a tare suke da manzo sallallahu alaihi wasallama za su zo masallaci su sallah kamar inda yazo wallazina takhadhu masjidan firaran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina za su zo masallaci masu sallah suna tare to dake su ba su yi imani na gaskiya ba karshen ayar sai ta fassara farkon ayar da aka ce wallazina ma'ahu wadanda suke tare da shi kaga a lokacin da yake maka su Abu Jahl su Abu Lahab kafirai duk suna tare da manzo sallallahu alaihi wasallama abu guda gidajen su kuma duk makota ne lokacin da ya koma Madina kuma munafukai ma duk suna tare da shi suna shiga masallaci su yi sallah amma zuciyar su ba imani to dake farkon ya ce wallazina ma'ahu sai a karshe sai ware wa'ada Allahu alladhina amanu minhum ai wa'ada Allahu alladhina amanu min alladhina ma'ahu idan baka yi larabci baka koma ka je kai karatu wadanda suke tare da manzo din ba dai kansu ba wadanda suke imani da shi daga cikin wadanda suke tare da shi mushrikan makka sun yi imani da manzo ba su yi ba to ba da su ake ba munafukai sun yi imani da manzo ba su yi ba da nassin qur'ani wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir bi anna yati wa ma hum bi mu'minin akwai wanda suke cewa mun yi imani da Allah da ranar karshe amma ba su yi imani ba a wata aya ma yake nassi yake cewa wa yahlifuna billahi innahum la minkum wa ma hum minhum munafukai suna rantsewa da Allah suna cewa su suna tare da ku ku sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama wa ma hum minkum su kuma ba sa tare da ku to saboda haka wannan aya ce wacce take nuna matsayin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ya wuce diggin da mutum yake tsammani sune a'zamu darajatan indallah, sune wa kullan wa'ada Allahul husna, sune kuma wadanda Allah subhanahu wata'ala gabannin ya halice su a cikin mahaifan iyayensu su fito duniya da shekara dubunnai ya faɗi sifofin su a cikin littafin sa da suka gabata daga cikin at-taura da injil. Kaga kenan mai kokarin fata sunan sahabi to sai ya mutu da bakin cikin sa, ko kuma ya daina karanta Qur'ani. In yana karanta Qur'ani da ayar da ya tarar walla innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu yasallike wannan aya, da ayan da ya tarar an ce radiyallahu anhu maradan yasallike wannan aya, sannan kuma ya cire wannan aya ta karshen suratul fati a cikin Qur'ani saboda ya ji dadi hankalin sa ya kwanta. In kuwa ba haka yake ba, kariya yake yi. Sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun fi karfinsa, sun tsire masa, sun kai duk ya ka abin da ya dace su kai na daraja. Allah ayoyi da muka karanta muka fassara to wasu ayoyi ne wadanda kadan ne daga cikin ayoyin da suke bayanin fadala da darajojin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma abin da yanzu muke so mutane mu yi bayani akai shine da yake cewa akwai hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa sayyidina Abubakar da Umar da Usman ba khalifofi bane, ko kuma sun haici manzo sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya kawo lafazin hadisin ba. To mu saboda amana ilmiya, amana ta ilmi, za mu kawo hadisan da shi yake nufi duk da ya kasa karanta lafuzzukansu, saboda a cikin littattafansu suna kawo wasu hadisai su kafa wa jahilai ire-iren su hujja da waɗannan hadisai, kuma da rashin fahimtar waɗannan hadisai. Daga cikin waɗannan hadisai hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito. Imam al-Bukhari ya rawaito da sanadinsa, saboda muhimmancin wannan shi ne muka rubutawa ƴan uwa musulmai. Bayan an gama wannan lakta za mu bar wannan takarda din a yi kokari a mallake shi. Duk wani shekiyancinsu da suka saba suke yi, to wannan takarda ne balle guda biyu kasan ya ishe su ci da sha. In kuma akwai magana akan takarda, a shirye muke a nan zuwa shekara. Ban ce kwana guda, sati ko wata ba, nan zuwa shekara waninsu ya fito ya mayar da rati akan wannan takarda. Amma kada ya manta ya rubuta da Larabci, ba da Hausa ko wasu yarurruka ba, da Larabci muke bukata. Waɗannan hadisai ga su nan, Imam al-Bukhari a cikin sahihinsa ya rawaito da wannan sanadi, yake cewa haddathani Muhammad bin Musanna qala haddathana Gundar qala haddathana Shu'ba an Abdul Malik sami'tu Jabir bin Samura qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ithna ajra amiran faqala kalima lam asma'ha faqala abi innahu qala kulluhum min Quraysh. Wannan riwaya da sanadin Imam al-Bukhari kenan. Sai lafazin Imamu Muslim shi ma ya rawaito da sanadinsa an Jabir bin Samura qala dakhaltu ma'a Adi ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama fasami'tuhu yaqulu inna hadha al-amra la yanqadi hatta yamdi fihi 12 khalifa qala thumma takallama bikalam khafi alayya qala faqultu li abi ma qala qala kulluhum min quraysh. Wani dan shi'a a munafirce wai suke yi wai za su tura mu wasu su tattauna da ni akan shi'a, wallahi tallahi na gaya musu, zan kara gaya musu, ba wani dan shi'a wanda ya gama gaman haya islamic college ba, aje a dauko kulaini ba shi ne Muhammad bin Yaqub al-Kulaini ba, wanda ya rubuta litafi al-kafi, litafin da su kansu suke cewa al-kafi katin li shi'a, ba wannan ba, wallahi tallahi aje a dauko kulaini a zo da shi mu tattauna da shi akan shi'a kulaini bai shi ne sani shi'a ba kullu ina ga ya musu wannan magana littattafai shi'a saboda yawan karanta su ne har da cewa ma nayi in ina bukatar in kawo wani abu ma akan shi'a ba na bukatar in je in duba suna nan akana har da shehu saboda yawan karantawa yawanci ake maganan wani wai wanda ya gama gaman haya islami college wai ake meeting a tuda ji ya tattauna da ni farko da yazo wai ya karanta wadannan hadisai guda biyu kuma lafuzukan wadannan hadisan ma ka sa karanta su yayi yace ai a cikin littafin ku a cikin bukhari a cikin muslim ai manzo sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa yakunu isna ashara amiran da shi ne nace masa to ka fassara mu ma'anar hadisi yace imamanmu da muke cewa su 12 to su ne bukhari da muslim suke ne da wannan riwaya su ne manzo wanda yace za yake jiki da al-khulafa'ur rashidin to shi ne nace masa to ka san lafuzukan wadannan hadisai guda biyu lafazi daya ya zo da yakunu isna ashara amiran lafazi kuma na biyu inna hadhal amra kamar da muka karanta a karshe yake cewa isna ashara khalifa to nace me ake nufi da amir me ake nufi da khalifa abinda ake nufi da amir shine wanda ya zamanto shugaba haka abinda ake nufi da khalifa nace to saboda haka a cikin imamai 12 ka gaya min wane ne ya zamanto amir wane ne kuma ya zamanto khalifa saboda haka ce khalifa ko amir wanda ya zamanto jagoran al'ummar musulmai shine sarkin su shine khalifar su shi yake gudanar da jagorancin musulunci eh duru nace to idan ka kasa magana sai na ali shi kadai ne daga ciki wanda ya zamanto amir ya zamanto khalifa sauran kuwa su goma dukan ba wanda ya zamanto khalifa ba wanda ya zamanto amir ko kuma ya zama nace masa haka sai yayi duru nace to tunda sauran ba su zamanto khalifofi ba ba zamanto amirai ba to wannan hadisi ba da su yake nufi ba shikken ya yi magana ya kare to saboda haka wadannan hadisai ne yake magana a kansu sai hadisi na uku wannan hadisi na uku shine man kuntu maulahu fa aliyu maulahu allahumma wali man walahu wa adi man adahu wannan hadisin mu ne mu muka rawaito shi amma kayya kuke ba ku bayyanci me hadisin yake nufi ba ba ku san me hadisin yake nufi ba saboda ku tabbatar wannan hadisi mu muka rawaito shi wannan hadisin ibnu hibban ya rawaito shi الإمام الطبراني يا رويتوش أتين المؤجم الكبير يا رويتوش أتين المؤجم الوفي يا رويتوش أتين المؤجم الأوسط سننكم ابن ماجة يا رويتونا حديثي الإمام البزار يا رويتو أتين مسلم الناجي سنن الإمام أبو يعلى يا رويتو أتين مسلم الناجي إمام أحمد يا رويتونا حديثي أولى عليكو سنترى أتين مسلم الناجي hadisin mu ne mu muka rawaito amma kai ya kuce ba ku san me yake nufi ba saboda hadisin asali manzo sallallahu alaihi wasallama da ya bar makka bayan ayin hijjatul wada aka je wani guda ake kiransa badr kum sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ya tara jama'a a wannan waje yace man kuntu maulahu duk wanda ya kasance ni masoyinsa ne fa aliyu maulahu to sai na ali shi ma ya zamanto masoyinsa ne ma'ana duk me kaunana ya kaunaci sai na ali saboda shi maula a larabci yana da ma'anoni guda 9-10 a larabci duk inda ka gani an ce maula ka je ka bincika me ake nufi daga cikin ma'anoninsa guda 9-10 wanne ake nufi a wannan waje din in kai jahili ne ka je ka nemi ma'anar waɗannan ma'anoni na maula na da larabci me ake nufi da maula ta inda za ka san ma'anar da ake nufi a qara'in na hadisin ko kuma na ayar da wannan lafazi din ya zo a ciki na maula a wannan hadisi a ƙarshen hadisin ne me manzo sallallahu alaihi wasallama yace Allahumma wali man wadahu sai yace wa adi man adahu adi inna fiilul amri ne min ada yuadi adi fiilul amri ne ada yuadi adi majarinsa kuma shine ida ko kuma kace adawa ada yuadi adi ada ya kulla gaba ko kiyayya yuadi mudarinsa adi kuma kaki kiyayya ambatan lafazin kiyayya a wannan hadisi yana tabbatar da cewa maula dinnan anan yana nufi na kauna ne na so ne saboda so da ki su ne suke tafiya tare saboda maganar manzo sallallahu alaihi wasallam fasihi ne wannan shine abin da malaman badaga suke kiransa aftibaq irin wannan tiba kuma suna kiransa tibaku ijab an hada tsakanin abu ne da diddusa maula so sannan kuma wali shi ma so sannan kuma adi kiyayya man ada shi ma kiyayya an hada tsakanin kauna da kiyayya saboda a hada tsakanin abu da kiyayyansa wannan kaje ka koma balaga ana kiransa aftibaq wannan nau'in tibakin kuma ana kiransa tibaku ijab kuma sabadin kawo wannan hadisin shine ishara ne mu'jiza ne na manzo sallallahu alaihi wasallama bayan sa wasu za su fito wadanda ake kiran su kawarijawa za su kulla gaba da sayyidina ali za su kimu sayyidina ali su masa tawaye saboda haka manzo mu'jizar sa ce wannan yace a lokacin dukkan mutumin da ya kasance a cikin kawarijawa to lalle yake sayyidina ali yayi wa sayyidina ali tawaye to daidai yake da yaki yaki manzo sallallahu alaihi wasallama wannan shine sababin kawo wannan hadisi din makansa amma idan ka koma cikin littafan su kariyace da suka kakkarawa wannan hadisi zaka ji kunyar karantawa ma kunya zaka ji ta karanta to saboda haka su shi a kan kalifanci sayyidina ali suna fadan maganganu kala kala wanda abin kunya ne wani lokaci za su ce a gaje wani lokaci za su ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya tara sahabbansa gabaki ɗaya ne a gajer kum ya nada sayyidina ali wani lokaci za su ce yawmal khamis wani rana ne dab da rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallama ranar alhamis manzo ya ce a kawo takarda ya rubuta kalifancin sayyidina ali sai sayyidina umar ya hana wani lokaci kuma za su ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya rubuta imamai ko khalifofi guda goma sha biyu tun ya fara akan sayyidina ali har zuwa kan al-hasan al-askari na goma sha biyun suka ce shine al-mahdi muhammadu al-mahdi duk da ma shi kulaini da kansa a cikin al-kafi ya ce shi a suna sabanin akan shin hasan al-askari yana da da ko ba shi da da wannan ba maudu'in mu bane ba za mu shiga cikin wannan magana ba saboda haka na goma sha biyun ma su kansu suna sabani akwai shi ko kuma babu dan uwan hasan al-askari Ja'far yace dan uwansa al-hasan al-askari ba taɓa masa aikuwa ba hakanan mahaifiyar hasan al-askari shi ma yace ɗansa bai taɓa aikuwa ba amma suka kirkiri ɗa wanda babu shi suka sa masa da suna muhammadu al-mahdi domin su kubutar da kansu in aka ce ina yake ba za su iya nuna shi ba sai suka ce yana ɗan kankani aka sa shi ƙarƙashin rami aka ɓoye shi shine zai fito ƙarshen zamani ya zamanto mahadi in har da gaske ne zai fito ƙarshen zamani ya yaƙi kafircin duniya me yasa ya ɓuya wanda zai yaƙi kafircin duniya ne saboda jaruntakansa Allah zai fitar da shi kuma ya ɓuya saboda maƙiyansa to ba akan wannan muke so mu yi bayani a kai ba abinda muke so mu yi bayani a nan ta yaya za mu haɗa tsakanin waɗannan maganganu guda uku kun ci a gajer kuma ka naɗa shi kun ce sayyidina umar ya hana a rubuta wasiyya ya kasance khalifa kuma kun ce an rubuta wasiyya ɗin kalifofi guda goma sha biyu ta yaya za mu haɗa tsakanin waɗannan maganganu guda biyu kai ne ka ce an hana rubuta abu kuma ka zo ka ce an rubuta idan ku ba ku da hankali wallahi tallahi masu sauraro suna da hankali ta yaya za ka ce sayyidina umar ya hana sannan kuma ka zo ka ce an rubuta imamai goma sha biyu da sunayensu to wallahi tallahi in manzo ya so yin wani abu ya rubuta wasiya ko ya faɗi wani abu ko sayin na Umar ko sahabbai kai duniyar nan gabaki in suka hadu ba su isa su hada wani abu da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi niyya ya aikata ba abu ne manzo ya so ya aikata kuma wani ya hana waye zai hana ta saboda haka maganganun su zai bada kunya sannan kuma wani lokaci in suka raina maka wayo wai za su zo su ci idan sai na Abubakar da Umar da Usman suka zama to khalifofi yanzu kowa ma in ya rasu ba dan sa ne yake zama to khalifa ba za su kawo ma misali ga yayin Sheikh Ibrahim rahimahullah da ya rasu ga yayin khalifa Imam Muhammad al-Fati shi ne ya zama to khalifa sa kafin da ma wansa ne ya zama to khalifa ga shi ne Sheikh Usman Tilati da ya rasu shi ma dan sa ne Ustaz Muhammad Salih shi ne ya zama to khalifa to abin tambaya shine shin sai na Ali radiyallahu ta'ala an dan gidan manzo ne sallallahu alaihi wasallam eh sallama dan sa ne dan gidan Abu Talib ne ko dan ya auri yar gidan manzo Fatima shi ma zai zama to dan manzo ne to saboda haka irin waɗannan maganganu wanda ba kai ba kindi a ƙarshe dai saboda kar mu ci lokaci muna so a cikin wannan takarda da muka rubuta mu nuna wa jama'a wata mu'jiza daga cikin mu'jizojin manzo sallallahu alaihi wasallama wannan mu'jiza tana tabbatar da cewa khalifajin sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali su waɗannan al-khulafa'ur rashidun din nan tabbatacce ne kuma mu'jiza ce daga cikin mu'jizojin manzo sallallahu alaihi wasallama gashi ibn Hibban ya rawaito hadisi da sanadin sa da lafazi yake cewa al-khilafatu ba'di 30 sana thumma takunu mulkan lafazin hakim shine khilafatu nubu'a ba'di 30 sana thumma takunu mulkan wadannan kuwa shine yadda manzo ya fada wannan shekara 30 din cici ya kare ne daga kamawan daga farawan khalifanci sayyidina Abubakar zuwa rasulun sayyidina Ali shekara ne 30 cici kamar haka na farko sayyidina Abubakar yayi khalifanci shekara 2 da wata 3 da kwana 22 na biyu sayyidina Umar yayi khalifanci shekara 10 da wata 6 da kwana 4 na uku sayyidina Usman yayi khalifanci shekara 11 da wata 11 da kuma kwana 18 na hudu sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yayi khalifanci shekara 5 da wata 2 da kwana 16 in kai lissafi zai baka shekara 30 ciki zamu mika ma takardan zaka yi lissafi da kanka domin ka tabbatar da wannan mu'jiza ce daga cikin mu'jizojin manzo sallallahu alaihi wasallama saboda idan ka hada waɗannan shekaru shekara 2 na sayyidina Abubakar ga shekara 10 na sayyidina Umar ya baka shekara 12 in ka hada da shekara 11 na sayyidina Usman ya baka shekara nawa ya baka shekara 23 sannan ka hada da shekara 5 na sayyidina Ali ya baka shekara 28 a watanni kuma ga wata 3 na sayyidina Abubakar saboda shekara 2 yayi da wata 3 ga wata 6 na sayyidina Umar saboda shekara 10 yayi da wata 6 ga wata 11 na sayyidina Usman saboda shekara 11 yayi da wata 11 ga kuma wata 2 na sayyidina Ali in ka hada zai baka wata 22 ne wata 22 kun san wata 22 shekara 1 ne da wata 10 shekara 1 ne da wata 10 kaga kenan saura a samu wata 2 ya zaman toshe shekara 30 wata 2 nan kuma zai fita ne a ranakun da suka yi ranaku 22 ne na sayyidina Abubakar ma'ana shekara 2 da wata 3 da kwana 22 na sayyidina Umar kuma shekara 10 da wata 6 da kwana 4 na sayyidina Usman shekara 11 da wata 11 da kwana 18 na sayyidina Ali shekara 5 da wata 2 da kwana 16 in ka hada waɗannan kwanaki kwana 22 ga kwana 4 ga kwana 18 ga kwana 16 in ka hada zai baka kwana 60 kwana 60 kuma wata biyu ne in ka hada wannan wata biyu ga wancan ya baka shekara 30 ciki wanda zai tabbatar maka da cewa khalifancin waɗannan al-khulafa ar-rashidin tabbatacce ne kuma abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya fada tabbatacce ne a karshe abinda muke so a gane saboda bamu da lokaci abinda muke so a gane in aka ci al-khilafa khalifanci ana nufin jagoranci wanda ba gado a ciki in aka ce mulk kuma jagoranci na musulunci wanda akwai gado a ciki wannan shine bambancin su misali bayan rasulun manzo sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abu Bakar ne ba dan sa bane ya zama to khalifa bayan sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar ne sayyidina Umar ba dan gidan sayyidina Abu Bakar bane bayan sayyidina Umar sayyidina Usman ne sayyidina Usman ba dan sa bane bayan sayyidina Usman sayyidina Ali ne sayyidina Ali ba dan sayyidina Usman bane jagoranci ne na musulunci ba gado a ciki idan aka ce mulk mulk ana nufin jagoranci na musulunci ne gado misali ya fara ne akan sayyidina Muawiya bayan sayyidina Muawiya Yazid bayan Yazid dan san ne suna Muawiya har zuwa karshe wadannan su ake kira al-muluk sarakuna saboda gado ne amma jagoranci na musulunci wanda ba gado a ciki shine ake kiransa al-khilafa to wani abu mai muhimmanci da ya kamata ɗan uwa musulmai su sani su san da cewa lokacin murkushewar shi'a yayi to duk wasu kungiyoyi na jihadi na duniya gabaki ɗaya karkashin sunni ne ko kuma in ce musulman da ba shi'a bane ba kungiya guda ɗaya wanda suke jihadi na Allah da annabi ba farfaganda da munafurci ba a cikin shi'a ko ɗaya kungiya guda ɗaya babu saboda haka ne zaka ji su ce Usama bin Ladin wai shi ba mutum babu shi wai ba mutum bane wanda yake da shi saboda wai Amerikawa wai su ne suka rusa waɗannan gidaje da kansu wani lokacin ce wai huda ne suka rusa amma wai ni mahaluki bai isa wai ya je ya rusa waɗannan gidaje ma abin tambaya in ce to ku kuna bacci ku ce ku ba ku isa ku rusa Amerika ba amma akwai minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadullah alai su za su ya rusa Amerika kuma alhamdulillahi duniya ta gani sun rusa idan ku ba ku da hankali kuna wasa da hankulanku kuna cewa babu Usama a duniya mutane suna da hankali saboda an taba neman wanda babu shi Amerika ba neman Usama take ruwa jallo ba an nemi wanda babu shi a duniya an taba ganin wani babu shi ba a halice shi ba a maina da hoto da babu shi sannan kuma ga gidansu ga tarihinsu ga kuma yayansa da yayinsa ga iyayensa ka zo mu je Makka da kai yanzu zan je nuna maka gidan Muhammad bin Ladin mahaifin shi Usama din gidansu zan nuna maka saboda haka in kai baka da hankali masu sauraron ka sani suna da hankali haka nan suke yada jita-jita wai Abu Musa Zarqawi Zarqawi da ake fada kawai babu wani mutum mai suna Zarqawi kawai kawai farfaganda ne siyasa ce kawai ta duniya to kwanan nan da Amerika ta kashe shi aka nuna hotonsa da tarihinsa an taba kashe wanda ba mu shi to haka nan suke ta farfaganda to yanzu ya zo ya tabbata su dai sun ji kunya babatun nan da suke jihadi 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 Khomeini wanda suke cewa ya yi jihadi Khomeini ya yi rubulishin ne ya yi juyin mulki ku ne kawai a ƙasarsa saboda in jihadi ne da ya gama da ya sa da ya fada da shi ba yanzu waɗanda suke jihadi tsakaninsu da Allah ba su kai wa Amerika hari ba ba su kai wa Ingila hari ba ba su kai wa Sikin hari ba ba su suke wani iyakan Amerika a Iraki ba ba su ne a Somaliya ba ba su ne a Chechnya ba ba su ne a Kansar ba to waɗannan su ne suke jihadi musulunci suke wa aiki a duniya gabaki ɗaya amma ku kafa wani kungiya na munafurci na farfaganda ku kira shi da suna Hizbullah wai ku ce jihadi yake ba taba ganinsa ya tsallaka ko ina da ake jihadi ba ba Hizbullah a Palestine ba Hizbullah a Iraki babu su a Somalia babu su a Chechnya babu su a Afghanistan babu su a Palestine babu su a ko ina kawai suna na ai ko Obasanjo ne in aka kawo wa Nigeria hari zai kare sai da kasan ka ce sai da ke Yahuda dan sun kawo hari daga nan Hizbullah ta kare sannan kuma a kira wannan abu jihadi kasan su aka ka in jihadi ne yasa Yahuda da suka kai Palestine shekara kusan 60 suna yakan musulmai me yasa ba a gaisu a Palestine ba da Yahudawan bane da Amerikawa a Iraki suke yaki me yasa ba su tallaka sun je Iraki ba sai lokacin da Yahuda sun zo Lebanon anan za a yi jihad to saboda haka ƙarya dai ya ke cewa ni ban yi Hausa ba yawa ko shugaban su na Nigeria sun kowa ya san dalilin da yasa ba a zagin Obasanjo a masallacin juma an zagi Babangida an ji an zagi Buhari an zagi duk kowa a bata duk an zage su amma yanzu arne da ya zo mai fitsari a tsaye ba a zage sa ko kun san me yasa saboda ya kira ne gida ya ba shi ji ya ba shi kuɗi ya gina masa gida ya ce shine wai shugaban wai zaman lafiya kawo zaman lafiya na Nigeria ina maganar ta gutu kuma to saboda haka samari lokaci yayi da kar ayi wata da hankulan ku kanya duk da aka cince ta duk ya riga ya zo idanun mu ya gane mana maganar jihadi a harkan Iran ko a harkan Shia kwata kwata maganar jihadi ko gaba da gwamnatocin da ba na musulunci ba babu shi farfaganda ne da siyasa zunzurutu na ƙarya abinda zai tabbatar muku da haka kuma gashi a Irakin yanzu da muke magana a kai su wane ne suka hada baki da America da Yahudawa a Iraki suke yakan ƴan uwansu kuma abin kunya wanda yake cewa shi musulmi ne wanda yake cewa shi musulmi ne wai gashi nan an kace musulmi musulmin da ya cika da kalimatu shahada lokacin da aka kace shi yana cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah gashi wai an yi fati a garin guru saboda farin cikin an kace musulmin da ya cika da kalimatu shahada Allah ya faranku kun ji kunya sannan kuma wai abin kunya din wannan musulmin arna ne Amerika ne ta kace wannan musulmi wannan zai tabbatar muku wallahi tallahi shi a bakin su ɗaya da Yahudawa baki su ɗaya da Amerikawa ba su da alaƙa da musulunci da musulmai ka gaya wa kowa kar ka bi shakkan komai to za mu tsaya a nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
farko kafin mu amsa tambaye akwai wannan takardar da yake mai bukata naira 20 abun Umar na wanda almajirin su baban malam ya buza ana sayar da ita naira 20 ai nan mai bukata abun Umaru nahau tafi nahau ne a jiki kuma wata takarda wacce malam ya na hadisin nan wanda ya nuna mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wasallam in mai bukata za a yi photostat gobin Allah ya da naira 10 ne guda 2 ne a jiki insha Allah gobe za a yi photostat mai bukata shi ma za a samu sannan wannan akwai tambaya wannan yana tambaya kan cewa wai malam akwai wata addu'a da mutum zai yi kafin ya mutu in ya yi ta bayan ya mutu kuma wai zai Allah zai dawo da shi duniya ba ya zo ya kai imam mahadi imam mahadi ta yahya ki
a mun sa bayyana wa aqidu shi a gabaki aqidu ne wadanda ba ta daidaita da qur'ani saboda shi abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin qur'ani ayoyi masu yawa shine idan mutum ya rasu ba za a tashe shi ba sai ranar tashin alkiyama waɗannan ayoyi kuwa ba sa bukatar in karanta su kowa ya riga ya san su abu ne ma'lumun bid darura kowanne musulmi ya sani idan mutum ya mutu ba zai tashi ba sai bayan an yi tashin alkiyama. Akida ce ta Kiristoci, idan mutum ya mutu a guru sai ya je a aje shi a wani gu ko a Ingila ko wani gu daban. Rai ɗayan ne yake burbuta yake yayyawa yake kekewayawa. To saboda haka wannan abu ne wanda ba shi da alaka da addinin musulunci, kariya ne aka yi wa Allah, kariya aka yi wa manzo. Babu wani addu'an da idan kai in ka mutu kafin tashin alkiyama za a tashe ka ka taimaka wa mahadi. Sannan abin da yake da muhimmanci mutane su sani, mahadin da shi'a suke cewa mahadi mahadi ɗin nan, kar fa ku ɗauka wai mahadi ne da manzo ya ba da labari ya ce zai bayyana a ƙarshen zamani, ba wannan ba ne. Saboda mahadin da manzo ya ce zai zo ya bayyana a ƙarshen zamani, wannan shi wannan mahadi shi zai raya addinin musulunci ne, zai yaƙi kafirci ne. Su kuwa mahadi mahadin nan da suke faɗa yake suke cewa zai bayyana a ƙarshen zamani, to wannan suka ce wai in ya bayyana fa sai ta da Abubakar a cikin kabarinsa, zai ta da Umar a kabarinsa, zai ta da Usman, zai ta da Banu Umayya, ya ɗau fansa ya tuttulle musu kai ya kashe su. Wa'alu shi yasa suke cewa ar-raji'atul kubra, akwai ar-raji'atul sughra, akwai ar-raji'atul kubra. Saboda haka ar-raji'a aqida ce wanda ba ta da alaka da addini kwata kwata, aqida ce wanda suka samu a wajen Abdullahi bin Saba al-Yahudi, abu wannan ba Yahudi suka samu wannan aqida. Saboda haka mahadin da zai zo ya bayyana, in har aka ce zai tada Abubakar da Umar da Usman ya ɗaukan fansa, kenan kafin tashin alkiyama akwai wani da zai zo ya tada wasu mutane. Babu wanda zai zo ya tada wani sai ranar tashin alkiyama. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai tada duniya ga baki ɗaya a zo a yi hisabi. Saboda haka wannan ƙarya ne aka yi wa Allah, wannan babu shi a cikin addinin musulunci.
Sannan kuma wannan yake tambaya cewa wai dal a gummu mu ahlus sunna ya matsayin zuwan dajjal, ya matsayin zuwan dajjal.
A dajjal akwai hadisai da yawa. Ad-dajjal aka ce ad-dajjal shine wani ne zai fito a ƙarshen zamani tsinan ne mai ido daya kuma wanda yake da gefe guda. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sifofinsa har ya ba da addu'a. Duk mutum idan yana yin wannan addu'a, idan dujali idan dajjal ya bayyana ba zai cutar da shi ba. Wannan addu'a shi ne karanta ayoyi goma na ƙarshe na cikin suratul Kahf. A wata riwaya kuma karanta ayoyi goma na ƙarshen suratul Kahf ko na farkon suratul Kahf. Akwai riwaya da ta zo karanta suratul Kahf din kansa musamman a daren juma'a ko ranar juma'a, idan mutum yana yi dajjal idan ya fito ba zai cutar da shi ba. Shi wannan dajjal Allah zai fito da shi ne domin ya jarrabi imanin musulmai a ƙarshen zamani. Allah zai ba shi istidradi, wannan istidradi shi ne zai yake iya yin abubuwa kala kala. Misali yake iya rayar da wanda yake cikin kabari, istidradi ne. Yake iya cewa a yi ruwan sama za a yi ruwan sama, kuma yake iya fito da wuta, yake iya fito da abubuwan al'ajuba domin a jarrabi mumune a ƙarshen zamani. Manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwa guda hudu da yake idan mutum yayi tayya ya nemi tsari daga gare su, ya sa tsari daga shi dajjal din. Saboda haka kai imani dajjal zai fito a ƙarshen zamani, wannan wani rukuni ne daga cikin rukunnan imani, ko kuma wani bangashi ne na imani wanda dole ne musulmi ya yi imani da shi, kamar zuwan Annabi Isa, kamar fitowar dajjal da shi da kuma zuwan mahadi. Amma ba mahadi shi'a ba, mahadin da zai zo ya yi rayar addinin musulunci ya yi jihadi ba mahadin da zai zo ya tada Abubakar da Umar da Usman ya dille musu kai ya rusa ɗakin Ka'aba da ɗakin masallacin Madina ba, kamar da suke cewa ba wannan ba. Mahadin da zai zo ya kawo adalci ya yi jihadi ya tabbatar da musulunci, duk waɗannan tabbatattu ne a cikin musulunci zai zo. Amma ba wai wannan mahadin shi'a mai rusa ɗakin Ka'aba ko ɗan masallacin manzo ba, kamar da ya zo a cikin littafin Al-Ihtijaj. Abin da ya sa na bari littafin saboda karashin sharhi ne. Akwai wani malami suna kiransa Al-Mufti, al-mufid soyayya sunan malami yana da wani litafi al-intijaj yake cewa a wannan litafin wai idan mahadi ya fito zai zo ya rusa Ka'aba ya zo ya rusa masallacin manzo kaji fa kun san dalilin da yasa suka ce zai rusa masallacin manzo saboda a cikin masallacin manzo a tare da manzo din akwai Abubakar da Umar a kwance saboda kiyayya ga Abubakar da Umar suka ce zai rusa masallacin manzo waliyazu billahi na
sai wannan kuma yake cewa a karatu na jiya an ce ahlul baiti gaba ɗaya manzo ya ce ba za su karbi sadaka ba to shine bai gane ba yake son karin bayani sannan kuma takardar da ya nema na jiya din zai iya samu a gun Umar ko ni insha Allah
waɗannan gidaje guda shida da muka ambata manzo sallallahu alaihi wasallama domin rashin karɓan sadaka da cin sadaka din ta zamanto alamar su shine ya hana su cin sadaka abinda ake nufi da sadaka ba kyauta ba kyauta daban sadaka daban sadaka shine abinda zaka yi shi saboda ka samu lada saboda ka tsarkaka zuciyarka shi kuma kyauta wani abu ne wanda zaka yi shi saboda ka girmama wanda kake so ka bayar kyauta na kiran sa hadiyya ko kuma hiba shi kuma sadaka ana kiran sa sadaka a larabci saboda haka abinda ake kiran sa da suna sadaka shine ba sa ci ba sa karba saboda shi sadaka din datti ne datti ne shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa kud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha saboda haka cin zakka cin sadaka alama ce ta tsarkakan ahlul baiti wadannan gidaje guda shida da muka ambata jiya shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cin sadaka da kuma cin zakka wannan shine nan
sannan wannan yake cewa hadisin da ka karanta yanzu mala a ciki ka karanta hadisin da larabci sannan ka tafi hada lissafin nan to baka fassara mana hadisin ba
fassaran hadisin yakunu isna ashara aliran wannan lafazin ya lafazin Imam al-Bukhari kenan yace amirai guda goma sha biyu za su kasance wannan lafazi din lafazin Imam Muslim ya fassara shi yake cewa inna hadha al-amra yake cewa inna hadha al-amra yake inna hadha al-amra la yanqadi hatta yamdi fihim 12 khalifa yake wannan lamari yana nufin addinin musulunci zai kasa bazai yanke ba bazai gushe ba yana da ƙarfi yana da haiba da kurjini har zuwan khalifofi guda goma sha biyu bayan nan khalifofi ko amirai guda goma sha biyu to bayan su ne to a gaban addinin musulunci zai zamanto gharib baqo zai dinga yin kasa kamar irin halin da muke ciki a yanzu kenan amma cikin waɗannan khalifofi guda goma sha biyu nan to addinin musulunci yana nan da haibarsa da kurjinsa ana jihadi ana fatali da sauransu amma bayan waɗannan kalmomi guda goma sha biyu addinin musulunci zai zo ya samu rauni to wannan lafazi na Imam Muslim shine yake fassara lafazin Imam al-Bukhari ba wai lafazin Imam al-Bukhari ba wai yana nufi yakunu 12 khalifa kawai khalifofi din guda goma sha biyu ne kadai sannan abin da yake da muhimmi a nan shine manzo da yake kulluhum min quraishi wancan dan shi'a wanda ya gama gaman higher islamic college nake fada har yake ce min to ai hadisin ya ce kulluhum min quraishi sai nace kai baka san da cewa tun daga kan khulafa'ur rashidin har daula umawiya daula abbasiya na ula da saniya duk ba ta a samu wani ya zama khalifa ba sai ba quraishi shi ya jahilci ne ma ake nufi da quraishi ka duba ba wannan yi da zai mukabala da ni ba wanda bai san me ake nufi da quraish ba ma shi ya dauka aka ce quraishawa ana nufin dangin manzo ne to bai sani ba duk waɗannan khalifofin ga baki ɗaya dukan su quraishawa ne yace kulluhum min quraish na'am
sai kuma wannan tambaya da Allah ban gane ta ba sai dai hakuri sannan kuma wannan ya nemi nasiha ne zan ba mallam zai gani insha Allah
aka da alhai Allah ya saka mana alhai Allah ya saka mana lafiya zama aiwa nan salati goma sai annabi goma jama'a makaranta Fatiha da Ayatul Kursi Allah kade mana masibu dukkan abin da zai kada hankali Allah sauke mana shi wannan yake gaba kuma da addinin musulunci baya kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kariya mana shi kowani kowani Allah kariya Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء رفع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما ولا بذلك